نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna miƙa godiya ga Allah maɗaukakin sarki yadda ya sake haɗa mu a wannan waje mai albarka, kamar yadda muka saba haɗuwa cikin wannan masallaci mai albarka domin gudanar da tafsiri na Alƙur'ani mai girma. A yau muna 12 ga watan Ramadan, hijira 1438. Muna ƙara miƙa salati da sallama tare da sallamewa ga manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tare da iyalan gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi ta farkin sa da kyautatawa har izuwa ranar tashin kiyama. Bayan haka, bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci, da izinin Allah za mu ci gaba da wannan tafsiri daga inda muka kwana, wanda a jiya mun kwana a kan suratul Masad, wato tabbat yada abi lahabin wa tab, kuma mun yi bayani gwargwadon yadda Allah ta'ala ya bamu daman haka. So yau in Allah ya yadda, za mu tashi daga suratul Ikhlas, wato suratul kul huwa Allahu ahad. Wannan sura wato suratul Ikhlas sura ce mai ɗaukaka mai girma, kuma ba ita kaɗai ba, da ita da surori biyu bayanta, wato suratu Al-Falaq da suratul Nas. Saboda haka zai dace mu karanta ko kuma mu yi bayanin waɗannan surori guda uku a wannan zama a yau in Allah ya yadda. Saboda haka a rama karanta mana.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
الحمد لله. وأنه سوني سرورا من قداؤه، سورة الإخلاص، سورة الفلق، ده سورة الناس. وأنه سروري قداؤه سروريني ما سو درجة، سروريني ما سو مهمان شي سو سي. واندا كافم مشغا بياني دنغني دا آيو ينسو، زا za mu yi kokarin bayyana abinda aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na falalansu musamman ita suratul ikhlas wanda akwai hadisai da dama da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma suke nuna falalanta ita kadai a zaman kanta sannan kuma waɗansu hadisai suka zo suka ƙara nuna falalanta tare da waɗancan guda biyu wato suratul falaq da suratul nas to wannan sura da muka da aka karanto mana ita suratul ikhlas da farko sura ce makkiya wato an saukar da ita a garin makka wanda wannan sura Allah ta'ala ya saukar da ita domin dalilin wani wata tambaya da mushrikai suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda aka rawaito daga Ubay ibn Ka'ab da Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kara musu yadda suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da yake garin Makka mushrikai sun yi masa tambaya suka ce masa sif lana rabbaka ahuwa min zahabin am min fiddatin am min nuhas fa anzala Allahu azza wa jalla qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad mushrikai suka masa tambaya cewa ya wasafta musu ubangijin sa ya giya musu shi wane ne wannan Allah da yake cewa a bautata masa shi kadai kada a hada shi da kishiyoyi wane ne Allah su ba su san Allah ba wanda kuma duka wannan suna irin wannan tambaya ne dan nuna wato dan kin gaskiya amma hakikanin lamari waɗannan mushrikai sun riga sun san wane ne Allah lura da abubuwa da suke gani na halittun Allah da ayoyinsa amma saboda girman kai da rashin bin gaskiya ya zama suna irin wannan tambaya wanda sun sha irin wannan tambaya a cikin ayoyi da wato a wurare daban-daban kamar yadda Allah ta'ala ya bayyana mana cikin Al-Qur'ani Allah ta'ala yana cewa wa idza qila lahum usjudu lir-rahmani qalu wa mar-rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura waɗannan mushrikai idan aka ce musu su miƙa wuya kuma su ainihin ƙanƙan da kai su yi sujada ga Allah ta'ala su bautata masa shi kadai wato shi Allah mai rahama sai su ce wane ne wannan Allah mai rahama qalu wa marrahman shi yasa ma Allah ta'ala ya saukar da kacokan suratul rahman domin ya bayyana musu wane ne shi ar-rahman din shi yasa aka soma wannan surar da ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insana allamahu al-bayan to anan sun yi tambaya suka ce wai wane ne Allah kuma yaya siffofinsa suke kuma shin Allah nan nashi daga azurfa yake ko daga zinari ko kuma daga wato ainihin dalma shin daga wani abu ne aka halici wannan Allah nashi wato domin su suna son su kwatanta Allah subhanahu wa ta'ala da gumakansu ne wanda aka kera su wanda aka sassaka su daga duwatsu da itatuwa saboda haka suka yi irin wannan tambaya ta nuna girman kai da wato mayar da gaskiya to da suka yi wannan tambaya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wasafta musu wane ne Allah ubangijin sa shine Allah ta'ala ya saukar da wannan aya wato wannan sura domin ya bayyana musu wane ne shi yace qul huwa Allahu ahad kace shine Allah ahad wato makadaici wanda shi kadai ne a wato a mulkin sa a halittun sa a siffofin sa babu makamancin sa babu tamkar sa huwa Allahu ahad shine Allah makadaici Allahu samad Allah shine wanda ake nufin sa da wato bukata lam yalid wa lam yulad bai haifa ba kuma ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma wani
bai kasance tamka a gare shi ba, wani baya kama da shi wato a cikin siffofinsa, a zatinsa, a siffofinsa da kuma ainihin wato halittarsa da mulkinsa. Saboda haka Allah Ta'ala a cikin waɗannan ayoyi guda hudu ya wasafta wane ne shi, kuma ya bayyana wa waɗannan mushrikai cewa lallai shi Allah baya da kamanni, baya da wato tamka, kamar yadda Allah Ta'ala ya faɗa a wata aya ne, laisa kamislihi shay'un babu wani abu a wato a wanda yake kama da shi, babu wani abu tamkarsa shi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saboda haka a dalilin da yasa aka saukar da wannan ayar kenan, daga tambayar da mushrikai suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa ya wasafta musu ubangijinsa. To abin da ya shafi falalan wannan sura, wato suratul ikhlas, wato sura ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa tana da muhimmanci kuma tana da falala. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan surar ta'dilu thulutsal qur'an, suratul ikhlas tana matsayin daya bisa uku na alqur'ani mai girma gaba daya. Kun ga alqur'ani izu nawa ne? Alqur'ani izu 60 ne, ko ba haka ba? To izu 60 din nan suratul ikhlas kawai yana matsayin daya bisa uku na alqur'ani. Ma'ana idan aka kasa alqur'ani zuwa kashi uku, to suratul ikhlas tana matsayin kashi daya daga ciki. Fata an fahimci wannan ko? Wanda na kusan izo 20. To me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa tana matsayin kashi daya bisa uku? Shine malamai suka ce domin idan muka duba cikin alqur'ani gaba daya, abubuwan da Allah Ta'ala ya tattauna su a cikin alqur'ani, zamu ga abubuwa ne muhimmai guda uku. Abu na farko, tabbatar da kadaituwan Allah Ta'ala da cancantansa da bauta ba tare da hada shi da wani ba, wannan na farko kenan. Abu na biyu shine tabbatar da annabci da saƙonni da kuma wato littattafai da aka saukar da su. Abu na uku shine tabbatar da abin da ya shafi tashin kiyama da wato hisabi bayan mutuwa. Saboda haka ita wannan sura, da suratul ikhlas, tana matsayi wato ita sura ce da take bayanin abin da ya shafi kadaituwan Allah Subhanahu wa Ta'ala da kuma wato buwayarsa da kadaituwansa a cikin mulki. Saboda haka ne take daidai da wato kashi daya bisa uku na alqur'ani. Ga wannan hadisi da aka rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa wato yake giya wa sahabbansa yace, a ya'jizu ahadukum an yaqra'a thulutsal qur'ani fi layla fa shaqqa dhalika alayhi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa sahabbansa, shin wanin ku dayan ku zai gagara ya karanta wato ɗaya bisa ukun alqur'ani cikin dare guda? Wato a dare ɗaya mutum ya tashi yayi sallah cikin dare wato da izu 20 misali. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shin dayan ku zai gagara ya karanta ɗaya bisa ukun alqur'ani a cikin dare ɗaya? Sai sahabbai suka ce, ayyuna yutiqu dhalika ya rasulullah, wane ne a cikin mu zai iya yin haka ya manzon Allah? To kun ga sahabbai ma kenan ce hakan yana da wahala, domin ba su fahimci wannan tambayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu ba. Sun dauka cewa yana nufin mutum ya ware izo 20 ya karanta cikin dare guda. To ashe kuma ba hakan yake nufi ba, domin inda hakan ne to hakan na da wahala. Kun ga izo 20 din nan tun da shigowan watan Ramadan wa wani har yanzu bai hada shi ba, izo 20 kawai, wani bai iya hada izo 20 ba, kuma kullum wata kila yana karanta Qur'ani. To sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu cewa ba abin da yake nufi ba kenan. Sai yace, ai Allahul Wahidus Samad thulutsul Qur'an, wato yana nufin kul huwallahu ahad, Allahus Samad lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, ai wannan yana daidai da wato 1/3 na alqur'ani. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ne rawaito shi. To kamar yadda qur'ani wato suratul ikhlas take daidai da 1/3 na alqur'ani, hakan nan an rawaito cewa bawa ya so wannan surar ma kawai, to wannan sababi ne na shigan aljanna. A to duk wanda yake son suratul ikhlas daga zuciyarsa saboda abinda ta kunsa na kadaita Allah da bautata masa ba tare da hada shi da wani ba, to wannan wani sababi ne na shiga aljanna. Kamar yadda aka rawaito hadisi daga nana Aisha radiyallahu anha, take cewa annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya aiki wani mutum tare da wata runduna zuwa yaki, wato ya sanya wannan ya zama shugabansu. Wannan mutumin shi yake yin sallah, shi yake jagorantar sallah a cikin ƴan uwansa. Aka ce to idan ya tashi zai yi sallan nan, in ya karanta suratul fatiha ya hada da wata sura, to ba zai yi ruku'i ba sai ya hada da suratul ikhlas ya karanta ta. Shi haka yake yi kowace sallah. Kamar misali, in ya tashi raka'an farko ya karanta suratul fatiha, sai ya karanta tabbas yada abi lahabin wa tab, sai kuma ya kawo suratul ikhlas hade da ita. A raka'a ta biyu ma ya karanta wata surar daban tare da suratul ikhlas. To abokanansa suka ce kai su fa basu gane wa wannan al'amari ba, me yasa yake yin haka? Me yasa duk sanda idan ya tashi zai yi sallah, in ya karanta wata sura sai ya hada da suratul ikhlas? Sai suka kai karan shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce to ku tambaye shi mana me yasa yake yin haka, me dalilin da yasa duk sanda ya tashi yin sallah sai ya karanta suratu qul huwallahu ahad a ciki? Saboda haka wannan mutumin yace li'annaha sifatu rahman wa ana uhibbu an aqra biha. Mutumin yace ai domin suratul ikhlas innan sura ce da take dauke da siffar Allah madaukaki, kuma ni ina kauna, ni ina son na karanta wannan sura. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace masa akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbu. To ku giyawa wannan mutumin cewa Allah madaukaki yana kaunan wannan mutumin kamar yadda yake kaunan wannan sura. To kun ga suratul ikhlas tana da muhimmanci, sababi ne na samun kaunar Allah subhanahu wa ta'ala. Hakan nan an rawaito hadisi daga Anas yace haka an samu wani mutumin ma a cikin mutanen Madina, wato mutanen Ansar, wanda yake limanci a masallacin Quba. Mun san masallacin Quba ko? Masallacin Quba yana nan a garin Madina, shine masallacin da aka soma gina shi a musulunci, wato bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To wannan limamin aka ce duk sanda ya tashi ya bude sallarsa da karatun alqur'ani, to sai ya karanta suratu qul huwallahu ahad, wato suratul ikhlas, kafin kuma ya kawo wata surar daban sa'annan ya yi ruku'i. Sabanin wancan kenan, shi wancan zai karanta wata surar ne sai ya wato sai ya hada da suratul ikhlas daga karshe. Shi kuma wannan zai bude da suratul ikhlas daga karshe kuma ya kawo wata surar kafin ya yi ruku'i. An gane wannan ko? To sai wato masallata suka tambaye shi me yasa yake yin haka, kuma suka ce to gaskiya ya daina, su ba su gane mai ba fa. Me yasa duk sanda in ya tashi sai ya karanta suratul ikhlas kuma ya hada ta da wata surar daban? Suka hana shi yace ina aini ina son wannan surar sosai, suratul ikhlas, kuma ina kaunanta, kuma ina son abinda wato ta kunsa na wato ikhlasi da kuma kadaita Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka da yake din nan sai aka kai karan shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ga irin abin da yake yi. Manzon Allah sallallahu alaihi ya kira shi ya tambaye shi cewa me yasa yake karanta suratul ikhlas a duk sanda ya tashi zai yi sallah kafin ya karanta wata surar. saboda haka sai yace inni uhibbuha, yace lalle fa ni ina son wannan sura ne, ina son na rinka karanta wannan sura ne saboda abinda ta kunsa na me na kadaita Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace masa hubbuka iyyaha adkhalaka aljanna, wato san da kake yawa wannan sura ya sa ka shiga aljanna, wato ya zama dan aljanna. Saboda me? Saboda suratul ikhlas. Kun ga ba da yawan aiki bane ba fa ake shiga aljanna jama'a, an gane ko? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lan yarqula ahadun aljannata bi'amali, babu wanda zai shiga aljanna da aikin sa, sai dai da me? Sai dai da rahamar Allah. Aka ce har kai ma ya manzon Allah, har kai ma ya manzon Allah, yace wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl, illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl, yace ai ko ni ma aiki na ba zai shigar da ni aljanna ba. Me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi? Wato ma'ana ya zama aikin mutum shine abinda zai fanshe shi ya shiga aljanna, wato yayin fansan aljanna da aikin sa, wannan ba zai yi ba saboda abinda aljanna wato ta kunsa na ni'imomi ya fi girma akan duk wani aikin da bawa zai aikata a wannan rayuwa ta duniya. Sai dai mutum ya shiga aljannan nan da falalar Allah da kuma kauna. Shi yasa ana cewa Sayyidina Abubakar, wanda shine shugaban sahabbai kuma shine mafi falalan su mafi darajan su, wani malami yake cewa Abubakar radiyallahu anhu bai yi fice akan sauran sahabbai da yawan sallah da azumi da karatun Qur'ani ba, amma da me yayi fice akan su? Aka ce bima waqara fil qalbi wa saddaqahu al amal, yayi fice akan sauran sahabbai da wannan imani da ya riga ya ratsa zuciyarsa kuma ya mamaye zuciyarsa. Idan aka ce an fito da imanin Abubakar, an fito da zuciyar Abubakar, ba za a ma iya ganin zuciyar ba, kana ne gwara ma, ba za a iya ganin zuciyar ba saboda imani ya mamaye shi, imani ya lallabe shi. Sabanin mu, in aka ce an fito da zukatan mu yanzu, sai an dinga bincika ina imanin yake ne a ciki, kafin sai an lalubo, kafin a iya samu ai ga dugon imani a nan, ga wani dugon imani a can. To amma shi Abubakar imani ya riga ma mai zuciyarsa, saboda haka da imanin nan fa yayi fice akan wa? Akan sauran sahabbai radiyallahu anhu. Saboda haka shi wannan hadisi ya kara nuna mana cewa lallai kaunan wannan sura da kuma son karanta ta, wannan wani sababi ne na shiga aljanna. An gane wannan ko? To shi yasa za ku ji wani lokaci limamai in suka tsaya a mihrabi za su yi sallah, wani lokacin in suka karanta wata sura, an gane ko? Sai su karasa ta da me? Da suratul ikhlas. A to lura da wannan hadisin kenan. To hakan sunna ce, amma ya kamata ya zamanto karanta wannan surar ya zamanto a bisa so da kuma a bisa lura da abinda ta kunsa na ma'ana na kadaita Allah subhanahu wa ta'ala. Hakan nan daga cikin falalan wannan sura, sura ce wadda tana matsayin magani, tana matsayin magani na cututtuka daban-daban. Jama'a, muna fama da cututtuka daban-daban, kowannen mu yana fama da cuta, yana fama da rashin lafiya, an gane ko? Sawa'un na zahiri na sarari ko kuma na baɗini na zuciya. Akwai cuta na zuciya, Allah ya kare mu, akwai cuta ta munafurci, akwai cuta ta kafirci, akwai cuta ta wato fifita son wani akan son Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam. To irin wannan sura karanta ta da kuma fahimtar abinda ta kunsa, to yana sa wato mutum ya samu waraka a zuciyarsa daga me? Daga waɗannan cututtuka. Hakan nan ma, ko da ake cututtuka na zahiri ne ma, ciwon kai, zazzaɓi, an gane ko? Yawa, da ma duk wani ciwo, typhoid ne, menene, ga sunan. To insha Allah ta'ala na tabbata miki wannan sura ta ikhlas magani ne mai warkarwa daga waɗannan cututtuka. Ku ji abin da Nana Aisha radiyallahu anha take cewa wato take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da yayi ciwon nan nashi na ajali an gane ko to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dama tun kafin yayi wannan ciwon ya kasance idan yana jin radadi ko masassara a jikinsa yakan hada hannuwansa guda biyu ya karanta kul huwallahu kafa uku da kul a'udhu bi rabbil falaq kafa uku kul a'udhu bi rabbin nas kafa uku ya tofa an gane ko ya tofa wato tofi a hannuwansa sai kuma ya hada su sai ya shafa tun daga kansa har kafarsa ko kuma ya shafa a daidai wajen da yake jin ciwo din ko kuma yake jin radadin an gane ko ya kasance yana yin haka to lokacin da yayi ciwon ajali nana Aisha tace to sai ya kasa yin haka da kanshi tace sai na koma nini nake karanta masa waɗannan wato surorin kul huwallahu ahad kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas an gane ko sune kul a'udhu ko to waɗannan surorin nana Aisha tace sai na karanta idan na karanta sai na hada hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne tofi a ciki sai na shafa mai hannunsa tace domin nashi hannun ya sinawa hannun albarka maimakon ita ta karanta a hannunta sai ta shafa hannuwanta a jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka za ta yi ba sai ta hada hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta karanta a ciki tun da shi ba zai iya karanta ba sai ta karanta mai a cikin hannuwansa sai kuma ta dauki hannuwansa ta shafa a jikinsa ka dan fahimci wannan ko hakan nan an rawaito hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana hanyar tafiya tare da wa'ansu sahabbansa ko kuma wani daga cikin sahabinsa wanda ake ce masa Kubayb din nan ya kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da muka zo wani waje sai dare yayi mana kuma sai muka ji kishi ruwanmu ya kare yace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace mun kul kace yace fasakata sai yayi shiru kul kawai ya fada an gane ko sa'annan ya sake cewa kul kace sai yayi shiru sai wannan sahabin yace madha aqulu ya rasulullah ya manzo Allah mai zan fada yace kul huwallahu ahad kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas حين تمسي وحين تصبح ثلاثا تكفيك كل يوم مرتين yake cewa ka karanta kul huwallahu ahad kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas a lokacin da yamma tayi hakan nan a lokacin da safiya tayi yace idan ka karanta su kowannan su ka karanta su sau uku uku an gane ko yace wannan ya wadatar maka daga dukkanin sharri takfika min kulli shay kuma ka karanta sau biyu a yini wato da safe da yamma saboda haka waɗannan surori guda uku suna daga cikin surorin da ake yin hirzi da shi ma'ana ake neman kariyan Allah da shi an gane ko saboda haka wannan kenan Allah ta'ala da yace kul huwallahu ahad ya manzon Allah kace huwallah shine Allah wato Allah nan da aka tambaye ka wane ne shi kace huwallahu ahad shine Allah makadaici ma'ana ba shi da wato tamka ba shi da waziri ba shi da mai kama da shi ba shi da abu mai kama da shi ahadun fi mulkihi wa ahadun fi zatihi wa ahadun fi sifatihi Allah makadaici ne a zatinsa babu wani abu mai kama da shi a zatinsa wa ahadun fi sifatihi hakan nan makadaici ne a siffofinsa an gane ko Allah ta'ala ya wasafta mana siffofinsa a cikin alqur'ani a wurare da dama وهو السميع البصير العزيز الحكيم العليم الخبير هكاني كو علام الغيوب الغفار التواب انغاني كو sunayen Allah subhanahu wata'ala wanda suke dauke da sifofin sa, domin yace meji wato yana da siffar ji kenan, mai gani yana da siffar gani kenan, ko ba haka ba? Al-Hakim yana da siffar hikima, Al-Aziz yana da siffar wato izza, haka nan Al-Khabir yana da siffar ilimi, an gane ko? Al-Alim haka shi ma haka. Shi yasa ake cewa siffofin Allah subhanahu wa ta'ala, wato sunayen Allah, sunaye ne haɗe da siffofi sabanin halittunsa. Yanzu za ku iya samun mu da yawa daga cikin halittun Allah muna da sunaye, amma kuma sunayen namu ba su daidai da siffofinmu. Wani yana nan Muhammadu ne sunan shi, ko ba haka ba? Sunan shi Muhammadu, amma kuma kafirci yake yi, shirka yake yi, saban Allah yake yi, amma sunan shi Muhammad. Wannan sunan ya daidai da siffarsa? Bai daidai da siffarsa ba. Wata tana nan sunanta Aisha, sunanta Hawwa, sunanta Maryam, ko ba haka ba? Amma kuma ba su irin aikin Aisha da Hawwa da Maryam da makamancinsu daga cikin waɗannan manyan mata da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayanan darajarsu da ɗaukakansu cikin Al-Qur'ani mai girma. Domin nan Aisha ma an yi bayanin darajarta a cikin Al-Qur'ani mai girma. Ita ce at-tayyibatu lit-tayyibina, at-tayyibatu nan Aisha lit-tayyibina manzan Allah, wa at-tayyibuna manzan Allah lit-tayyibati nan Aisha. An gane ko? Wannan shine ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Allah ya samu dace. Saboda haka za ku samu sau da yawa siffofinmu ba su dacewa da sunayenmu. Sabanin Allah subhanahu wa ta'ala, siffofinsa suna dacewa da sunayensa, sunayensa suna dacewa da siffofinsa. An gane ko? Saboda haka shi makadaici ne a cikin sunayensa da siffofinsa. Kuma sunayensa da siffofinsa sunaye ne mafiya kyau. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. An gane ko? وَهُوَ الَّذِي لَهُ الصِّفَاتُ الْعُلَى. Allah ta'ala sunayensa mafiya kyau ne, hakan nan siffofinsa mafiya ɗaukaka ne. Saboda haka wannan kenan, shi ahadun ne a cikin siffofinsa, hakan nan ahadun fi mulkihi, makaɗaici ne a cikin mulkinsa. Ta yaya? Ta kasancewan mulkinsa mulki ne mai wanzuwa, mulki ne mai dawama sabanin mulkin waninsa, haka ne ko? Duk wani mai mulki a wannan rayuwa ta duniya mulkinsa mai karewa ne, na waɗansu sun riga sun kare, amma daina jin labarinsu. Waɗanda kuma suke kai muna gani a koda yaushe a kowane lokaci, sarakuna ba su mutuwa? Suna mutuwa, ko ba haka ba? Sarakuna suna mutuwa su bar sarautarsu, wani ya zo ya hau, shi ma wanda ya hau ɗin nashi ya zo ya ƙare, wani ya zo ya gaje shi, to shi Allah subhanahu wa ta'ala ba a gadansa a mulkinsa. Kuma mulkinsa dawwamamme ne, mulkinsa mai wanzuwa ne, mulkinsa wato mai gamewa ne, domin mulkin waninsa ba mai gamewa ba ne. In aka ce sarkin Jos ko sarkin Narkuta ko sarkin Kano ko sarkin Musulmai, ko ba haka ba? Kun ga sarakunan nan suna da iyaka gaba ɗayansu. Wanda aka ce sarkin Narkuta, a Narkuta ne kawai sarautarsa ya tsaya. Sarkin Kano baya mulki a Filato, haka ne? Sarkin Musulmai a Sokoto baya mulki, yana mulki a Najeriya ko? Amma baya mulki a wajen Najeriya. Yana mulki a Nijar? Baya mulki a Nijar, baya mulki a Somalia, baya mulki a Senegal ko makamancin waɗannan. Kun ga mulkin kowane mai mulki, mulki ne mai taƙaita, amma mulkin Allah subhanahu wa ta'ala mulki ne mai wanzuwa, mulki ne mai yalwa, wanda wato baya ƙarewa kuma bai da iyaka. Aya ta biyu yace Allahu Samad. Allah shine abinda ake nufi, shine wanda ake nufi da me? As-Samad, wato shine al-maqsud, wato wanda ake nufin sa da me? Da buƙatu, da roƙo, da wato neman biyan bukata wannan shine ma'anar as-samad malamai suka ce kamar ibnu abbas yace as-samad ay alladhi yasmudu ilayhi al-khala'iqu fi hawa'ijihim wa masa'ilihim ato as-samad wato wanda ake nufi ma'ana wanda halittu suke nufinsa suke fuskanta zuwa gare shi da me da roƙonsu da ainihin buƙatunsu haka shi ma Ikrima ya fassara wannan ayar wato as-samad waɗansu suka ce as-samad ana nufin shugaba an gane ko shugaba wanda shugabancinsa yake da wanzuwa kuma shugabancinsa baya ƙarewa wato as-sayyid alladhi la yantahi su'daduhu kun ga wannan shine magana ta biyu dangane da ma'anan as-samad wasu sun ce as-samad wanda ake nufin sa da bukatu wasu kuma sun ce as-samad ana nufin shugaba magana ta uku aka ce as-samad ay al-hayyul qayyum alladhi la zawala lahu wato shine dawwamamme a rayuwa kuma dawwamamme a tsayuwa wanda kuma baya gushewa haka wasu malamai malaman tafsiri suka fassara ma'anan as-samad amma ma'ana mafi inganci a cikin waɗannan ma'anoni shine abinda wato muka gabatar na cewa as-samad shine wanda ake tsayawa ake fuskanta wajen roƙo da kuma neman biyan bukata lam yalid wa lam yulad ba a haife shi ba kuma bai haifa ba wato lam yalid bai haifa ba wala miyulad kuma ba a haife shi ba afwan an gane ko to shi Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake banta da wannan sifa an gane ko domin duk wancan bayanai da muka yi su ko ba haka ba zamu ga akwai wanda yake da wani kaso na waɗannan sifofin mulki akwai wanda yake da wani kaso na mulki ko ba haka ba amma ba kamar na Allah ba nga wato neman bukata daga wajen wani wannan wani yana da kaso daga cikin haka amma na Allah subhanahu wa ta'ala shine mai wanzuwa kuma shine asali shine hakika amma wannan sifa lam yalid wa lam yulad bai haifa ba kuma ba a haife shi ba wannan babu wanda yake da irin wannan sifa sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai bai haifa ba kuma ba a haife shi ba kuma ba a halice shi ba shine mai halitta Allah subhanahu wa ta'ala a wata ayar yake cewa badi'u samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba
samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam yakun lahu ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو السميع البصير
yace badi'u samawati wal ard shi Allah shine mai kaga wato wanda ya kaga halittar sammai da kasa ta yaya da ya kasance a gare shi walam takul lahu sahiba kuma wato mata bata kasance a gare shi ba bai da mata ta yaya kuma zai haifi da wa khalaqa kulli shay alhalin shine wanda ya halici dukkanin komai an gane ko wanda dangantawa Allah subhanahu wa ta'ala da wannan wato lafi ne mafi girma wanda sammai da ƙasa ma wato suna fushi daga dangantawa Allah subhanahu wa ta'ala irin wannan sifa Allah ta'ala bayyana mana haka ji wa qalu ittakhadha ar-rahman walada laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu
وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَجًّا
نعم
أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا
نعم
إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ
Na'am Allah ta'ala yace wa qalu ittakhadha ar-rahman walada wadannan mushrikai suna cewa Allah mai rahama ya rike da mushrikai sun faɗi haka sun ce Allah ta wal izza ay banatur rahman suna cewa guma kansu Allah ta da uzza ay ƴaƴan Allah ne hakan nan suna cewa mala'ikun Allah ƴaƴan Allah ne suna cewa al mala'ikatu banatur rahman shine a wata ayar yake cewa qalu ittakhadha ar-rahman walada subhanahu bal ibadun mukramun waɗannan mala'iku wato bayi ne na Allah kuma masu daraja masu ɗaukaka kuma Allah ya tsarkaka daga wannan abin da aka jingina a gare shi na wato riqon da anan yace wa qalu ittakhadha ar-rahman walada sun ce Allah mai rahama ya rike da ce laqad ji'tum shay'an idda haqiqa kun zo da wani laifi mafi girma wanda takadu samawati yatafattarna minhu sammai wato suna gabda wato tsantsagawa daga wannan abin da aka jingina wa Allah watanshaqqul ardu kuma ƙasa ta tsaga wato ta tsantsage watakhirul jibalu hadda kuma duwatsu su rushe gaba daya su faffashe su dagargaje an da'u lirrahmani walada domin sun jingina wa Allah mai rahama wato da wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada kuma baya dacewa ga Allah mai rahama ya rike da ce in kullu man fis samawati wal ardi illa ati arrahmani abda duk wanda yake cikin sammai daga cikin mala'iku wal ardi da wato duk wanda yake cikin ƙasa daga aljannu da mutane da duk halittu gaba daya illa ati arrahmani abda face za su koma ga Allah suna wato bayi saboda wannan shine Allah bai rike da ba lam yalid wa lam yulad ci walam yakul lahu kufuwan ahad kuma wato wani bai kasance tamka a gare shi ba wannan kamar fadan Allah ta'ala ne laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir a cikin sifofinsa babu wanda yake kama da Allah babu wanda yake tamkar Allah subhanahu wa ta'ala shine yake da sifofi na kamala kuma yake da sunaye masu daukaka makiya kyau sai sura ta gaba suratul falaq
na'am qul a'udhu bi rabbil falaq
na'am
min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad
sura ta biyu kenan daga cikin surorin nan guda biyu guda uku wato suratul falaq suratul falaq ita ma sura ce wato ita sura ce madaniya da ita da suratul nas kun ga suratul ikhlas sura ce makkiya an saukar da ita kafin hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma suratul falaq an saukar da ita bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a garin madina kenan saboda haka suratul falaq madaniya ce kuma tana dauke da ayoyi uku da ita da suratul nas suna karantar da yadda ya kamata mu nemi tsari da Allah subhanahu wa ta'ala daga dukkanin sharri na zahiri da kuma na ɓoye na mutane da na aljannu an gane ko da duk wani abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta wanda suna iya cutar da mu da sharrinsu Allah ta'ala ya ce qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq abinda yasa aka saukar da waɗannan surori guda biyu qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas nana Aisha radiyallahu anha take cewa a garin Madina an samu wani bayahude wanda ake ce masa Labid ibn al-A'sam Labid ibn al-A'sam wani bayahude ne mai kiyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sauran yahudawa suke to wannan bayahude ya samu yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsafi kuma tsafin ya kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tsafin ne daga wato daga kun wanda ake taje gashi da shi da kuma kariyayyen gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu ya hada ya kukkulla an gane ko ya kulla gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam taya aka yi samu gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce akwai wani yaro ga yahudi da yake shiga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hidima yake yi wa iyalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hidima a gidansa an gane ko to wannan ba yahudin sai ya samu wannan yaron yace dan Allah ka je idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kum ya taji gashin kansa gashin da yake kakkaryawa din nan ka tattaro ka kawo mun shi kuma kai kokari ka kariyo mun wato wannan kum na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yaron ya aikata haka shikenan sai ya samu kum din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da gashin kansa sai ya je ya tsafi da shi ya kukkulla ya hada da allurai 11 yayi kulli 11 an gane ko kulli 11 yayi sai ya jefa wannan tsafin a wata rijiya da ake cewa wato bi'ru zarwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan ya kama ciwo kun san da ma tsafi Allah subhanahu wataala da ikon sa idan aka yi wa mutum tsafi zai iya kama shi wasihru haqqun wa lahu ta'thiru lakin bima qaddarahu alqadir sihiri tsafi yana da wato gaskiya ne ma'ana yana aiki gaskiya ne yana aiki a wajen ahlus sunna yana aiki kuma in aka yi wa mutum yana iya kama mutum amma kuma bima qaddarahu alqadir yana iya kama mutum ne da abinda Allah ta'ala ya kaddara in Allah bai kaddara ba bazai kama mutum ba saboda haka wannan sihirin ya kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwashi watanni wasu malamai suka ce ya kwashi wajen wata 6 wasu suka ce kusan shekara guda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin wannan ciwon na wannan tsafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita a hayyacin sa sai ya ga kamar ya aikata wani abu alhalin kuma bai yi ba sai ya ga kamar ya tare da iyalansa amma kuma bai yi ba sai ya zamanto abubuwa da dama yana mancewa da su sai ya rinka ganin wato ana masa wasuwasi kamar ya yi su alhalin kuma bai yi ba ta fuskar wato ainihin wahayi ne kawai Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare shi in aka yi masa wahayi yana iya karanta alqur'ani ba tare da wannan tsafin ya shiga ciki ba domin Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana yace wa ma arsalna min rasulin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi ash-shaytan Allah yayi alƙawarin cewa in aka yi wahayi zuwa ga annabi sai shaytan yayi kokarin ya shigo da wasuwasansa cikin wannan wahayi to amma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya shafe wannan wasuwasin daga wannan wahayin sai ya zama wahayin tsantsa shine za a yi wa wannan annabi kuma ya karantar da mutane da fata an fahimci wannan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsafi wata 6 yana jin wato radadin wannan tsafi har zuwa lokacin da wato ya fara addu'o'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dage da addu'a da qiyamul layli ya dinga neman fatawa daga ubangijinsa Allah subhanahu wa ta'ala domin ya bayyana mai abin da yake damun shi domin bai gane ba bai sani ba gashi dai shi manzon Allah ne wani lokacin yakan faɗi wasu abubuwa na gaibi amma gashi sai kuma bai gane wannan din ba domin Allah subhanahu wa ta'ala bai bayyana mai ba dan baya iya sanin gaibi sai abinda aka gaya mai sai abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya masa wahayinsa saboda haka ya dinga addu'a yana roƙon Allah ko da yaushe yana neman fatawa daga Allah subhanahu wa ta'ala domin ya san ainihin abin da yake damun shi wata rana kawai yana kwance sai ya soma mafarki wasu mala'iku biyu suka zo masa daya ya zauna a daidai wajen kansa daya kuma ya zauna a daidai wajen kafansa sai waɗannan mala'ikun suka fara tambayan junansu shi kuma ya raje yace wannan mutumin me yake damun shi dayan sai yace ai innahu matbubun wato ai innahu mashhur ai wannan mutumin an yi mai tsafi ne yace waye mai wannan tsafin yace labidu ibn al-asr yace me yayi masa wannan tsafin yace ai da kum ne da gashin kanshi tare da wato wasu allurai da ya harhada su yace a ina aka binne wannan tsafin yace a cikin bi'ru zarwa ana fadan haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka yace wayyo ai ga abin da ya faru to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Ali ibn Abi Talib da su Zubair da makamancin su suka je wajen wannan rijiyar aka yashe wannan rijiyar gaba daya sai aka tarar da wani dutse a gargashin wannan rijiyar to ana daga wannan dutsen sai aka ga wannan kum din hade da wato gashin mutum da kuma allurai wajen 11 to shine aka ciro shi wannan shine abinda ake ce masa al-mushra kenan to ana iya bata tsafi ta hanyar wato kona wannan tsafin wato a gano inda wannan tsafin yake a kona shi ko kuma a warware shi to shikenan sai aka je aka dauko wannan abinda ake tsafin da shi aka warware shi aka kona shi abinda yazo cikin wannan hadisi aka ce ruwan wannan rijiyar sanda yaso mai yauki saboda tsananin wannan tsafin da aka yi a ciki yayi yauki kamar wato lalle kamar ruwan lalle ka annahu muqa'atu hinna to shikenan sahabbai suka ce ya manzon Allah wato shi wannan mutumin ba za ka kashe shi ba Labid ibn al-Asam yace a ai ba zan kashe shi ba tunda Allah ta'ala ya sa na warke domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana bata wannan sihirin yaji ya warke gaba daya yaji garau baya jin wani abu kuma a san fanci wannan ko to Imam al-Qurtubi yake cewa wannan shine dalilin da yasa balma a cikin wannan hadisin Aisha radiyallahu anha tace dan wannan ne aka saukar da waɗannan surori guda biyu qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas an gane ko to in muka duba ayoyin wannan sura waɗannan surori guda biyu ayoyinsu 11 ne malamai suka ce domin kowace aya tana matsayin wannan kullin da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta aya daya sai kulle daya ya warware ya karanta aya ta biyu hakan nan ya dinga karanta daga qul a'udhu rabbil falaq har zuwa karshen minal jinnati wannan sai ya zama ya warware gaba daya daga wannan tsafin daga wannan sihirin to wannan shi yasa aka shar'anta mana karanta waɗannan surori da safe da maraice domin su zama mana kariya daga me daga duk wani tsafi da za a iya mana amma wasu ba sa kiyayewa wasu suna gaggawa in an yi sallah maimakon su zauna su yi azkar din nan su har hado su karanto wannan su karanto wancan yadda nake zaunan nan insha Allah ta'ala ba wai alfahari ba amma wani shaydan bai isa ya kalle ni a yau din nan har yamma ba insha Allah ta'ala an gane ko amma watakila da ke zaki fita daga gida kina jin tsoron ko za a iya mun tsafi ko za a iya harbi na ko za a iya abin ina nufin harbi na tsafi nake ne an gane ko yawa amma idan kin san kin yi azkar ɗinki kuma kin yi imani da su to insha Allah ta'ala ba ke ba fargabin wani abu an gane ko yanzu haka yadda nake zaune din nan ba na jin tsoron wani tsafi ba na jin tsoron wani shaydan ko wani aljanu ko masancin wannan ba alfahari bane domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya karanta la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau 100 da safe wannan ya zama masa kariya daga duk wani shaydan tun daga wannan safiyar har yamma to ni kuma alhamdulillah na karanta shi kefa in baki karanta ba ki kama karanta kafin ki fita daga masallacin nan Allah ya sa mu dace to Allah subhanahu wataala yana cewa qul a'udhu bi rabbil falaq kace ina neman tsari da ubangijin safiya al-falaq shine safiya wato as-sabah domin Allah subhanahu wataala wata ayar yana cewa faliqul isbahi
faliqul isbahi waja'ala al-layla fasalan wash-shamsu wal-qamaru
yace faliqul isbahi wato Allah subhanahu wataala shine yake tsaga hasken safiya daga me daga duhun dare shi yasa ake cewa safiya al-falaq wato abinda aka tsaga kenan daga wani abu domin ana tsaga hasken safiya ne daga me daga duhun dare saboda haka rabbul falaq ana nufin ubangijin safiya min sharri ma khalaq ina neman tsari da ubangijin safiya min sharri ma khalaq daga sharrin abinda ya halitta aljanuni mutane ne dabbobi ne ko ma wani irin sharri na da ake iya samu daga abin da ya halitta yace wa min sharri ghasiqin idza waqaba kuma daga sharrin dare idan duhunsa yayi an gane ko ghasiq shine dare, an gane ko, domin Allah ta'ala yana cewa aqimis salata liduluki shamsi ila ghasati layli, al-ghasati shine layli, an gane ko, wato dare, idza waqaba ay idza azlama ko kuma idza aqbala bi zalamihi, wato idza waqaba idan daren nan ya taho da duhunsa. Saboda haka wasu malamai suka ce al-waqab shine farkon duhun dare, wasu kuma suka ce a duhun dare gaba daya, ko farkon ne ko karshen ne ko tsakiyar ne, duka waqaba ne. Musamman ma akwai wani hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya kama hannun matarsa na Aisha, sai ya ce mata ista'awadhi billahi min sharri ghasiqin idza waqaba, wato ya nuna wata farin wata, yace ki nemi tsari da Allah daga sharrin wannan ghasiqin dinnan idza waqaba, wato farin wata. To anan malamai suka ce ma'ana ba wai watan ne yake da sharri ba, amma kuma duhu wanda ake samu cikin dare shine wato ake neman sharrin sa, wanda kowa ya sani yawancin sharri da ake samu a cikin dare ake samu, ko ba haka ba? Barayi ba sa fitowa sai da dare, ɗan fashi ba sa fitowa sai da dare, matsafa ba sa aikin su sai da dare, mayu ba sa samun ƙarfi sai da dare. Akwai mayu ko me mayu me maye? Akwai su ba mai tare a musulunci, kuma ba mu ta'ajin sunan shi a musulunci ba, kawai dai matsafa ne, an gane ko? Matsafa ne, duk wani maita ko abin nan duka matsafa ne, masu aiki ko masu amfani da shaitanu da aljannu. Allah ta'ala ya kare mu daga sharrin su gaba daya. Yace wa min sharrin nafasati fil uqad, haka nan ina neman tsari daga sharrin mata masu wato masu yin tufi fil uqad, a cikin kullakulle. Anan malamai suke cewa me yasa Allah ta'ala yace sharrin nafasat, wato mata masu yin tufi, wanda dalilin saukan wannan ayar ai ba mace bace ta yi wannan tsafin wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, haka ne ko? Namiji ne yayi wannan tsafin, bal ma wasu malamai suka ce ba ma labid ibn asam bari kawai, a wasu yahudawa ne suka hada kansu suka yi wannan abu, kuma dukan su maza ne, an gane ko? Amma me yasa ana aka ce min sharrin nafasat fil uqad, shine wasu malamai suka ce domin wato yin tsafi da imani da tsafi, an gane ko? Da tsoron tsafi, duka an fi samu daga wa? Daga mata, an gane ko? Su sun fi yin tsafin, hakan nan kuma sun fi wato yin imani da tsafi, hakan nan sun fi jin tsoron tsafi. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya lura da yawan ko kuma waɗanda suka fi yawan yin abin, sai ya amfani da wato wannan lafazi ya ce wa min sharrin nafasati fil uqad, wato mata waɗanda suke yin tofi, domin yana daga cikin yadda ake yin tsafin nan, an gane ko? Kulle-kulle ne ake yin su, kuma in aka yi wannan kulle-kullen sai a karanta waɗansu abubuwa, waɗansu addu'o'i, amma ba wai addu'o'i da aka shara'anta ba, a addu'o'i ne wanda shaitanu ne suke koyawa matsafan, an gane ko? Wanda waɗannan addu'o'in sun kunshi shirka da kafirci. To in aka yi waɗannan addu'o'in ko aka yi waɗannan maganganun, sai a yi tofi a cikin abin da aka kulla ɗin da wannan addu'a ko kuma da waɗannan maganganun, wannan shi ne ma'anar annafasat, wanda kun ga annafas wato yin tofi a musulunci ya kasu kashi biyu, an gane ko? Yin tofi a musulunci ya kasu kashi biyu, akwai wanda ya halatta, akwai wanda kuma bai halatta. Wanne ne ya halatta? Wanda ya halatta shi ne wanda za a karanta ayoyin Alkur'ani ko a yi addu'a sai a tofa a hannu, wannan ya tabbata a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa hakan ya halatta, kamar yadda muka karanto a hadisin na Aisha da su. Wanda kuma aka hana ko kuma aka haramta shine irin wannan wanda ake yin sa a cikin tsafi, an gane ko? Wannan haramun ne kuma shirka ne, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa duk wanda yake yin tsafi, namiji ne ko mace, to ya kafirta, bal ma ayoyin Alkur'ani sun nuna haka. Ayoyin ayar a wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman, wanda wannan ayar malamai suna cewa Allah ta'ala ya kafirta matsafi a cikin wannan ayar kusan sau biyar, an gane ko? Wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatina kafaru dammi yu'allimuna an-nasa sihra, an gane ko? Zuwa karshen wannan ayar, ayar tana da tsayi kuma lokacin mu ya riga ya kare, ko saura ka dan
insha Allah. To
wannan kenan sai aya ta karshe yace wa min sharri hasidin idha hasad, kuma ina neman tsari da ubangijin safiya daga sharrin mahasadi idha hasada, idan yayi hasadan sa. An gane ko? Malai suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya karasa wannan surar da neman tsari daga sharrin mahasadi, domin shi mai hasada, an gane ko, a sharrin sa na da girma, kuma kamar yadda matsafi yake bata al'amari, yake baza wato kiyayya a tsakanin mutane, haka shi ma wato mahasadi yake. Malamai suna cewa shi mahasadi yana yin fito ne da Allah subhanahu wataala, domin Allah ya ce ga ni'ima ta kaza, ga baiwata, ga falalata na baiwa wane, shi kuma ya ce shi bai yarda da wannan falalar ba, shi kuma bai yarda da wannan ni'imar ba, yana yin fushi da wannan ni'imar da Allah ta'ala ya yi wa bawansa. Saboda haka yana yin fito ne da Allah subhanahu wataala. Kuma ana cewa duk wani mahasadi duk inda ya je sai ya koma daga wannan wajen da nadama. Domin me? Domin zai gano wa idansa abinda ba zai ji daɗin sa ba. Zai je ya ga wata ni'ima ta wani mutum. An gane ko? Ah, wane ya sayi mota? Sai ji bakin ciki. Ah, wane ya ce wa ya gina gida? Sai ji bakin ciki. Wane ya samu riba a kasuwancin da yayi? Sai ji bakin ciki. Saboda haka duk majalisin da ya je sai ya koma da nadama. Me yasa ma na je wajen nan? Ai, ka kun ga dama ban je ba. Ai, da ba zan ji wannan labarin ba. Hakan nan mahasadi ba abin da yake samu a wajen mala'iku sai tsinuwa. Hakan nan ba abin da yake samu a boye a karan kansa idan shi kadai ne, face bakin ciki. Yana jin bakin cikin kowa, baya cikin natsuwa, baya cikin wato walwala. Hakan nan a lahira ba abin da zai samu face wato bakin cikin da kuma konuwa a wajen wato a cikin wuta, Allah ya kare mu. Gashi kuma tare da nisantar rahamar Allah da yaddarsa, Allah ya kare mu. Saboda haka abin da ya shafi mahasadi kenan. Sura ta ƙarshe, ina son mu kammala wannan surar a yau sai mu shiga sabon sura gobe in Allah ya yarda, tunda waɗannan surorin suna da alaƙa da juna. Suratul Nas. Na'am.
ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
تكون وانشان سورة جيدة أكتشي أنيمي تري daga wato nau'o'in sharri, ko ba haka ba, kuma daga mutane. Wannan surar kuma an ce a nemi tsari daga sharrin duk wani abin da yake boye, wanda mu ba mu iya ganin shi. An gane ko? Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kul a'udhu bi rabbin nas, ya manzon Allah ka ce ina neman tsari da ubangijin mutane, malikin nas, mamallakin mutane, ilahin nas, abun bautawar mutane. Kun ga waɗannan siffofi ne na Allah subhanahu wataala guda uku, haka ne ko? Rabbin nas, ubangijin mutane, mahaliccinsu, malikin nas, mamallakinsu, ilahin nas, wato ainihin abun bautawarsu. Ya ce ka nemi tsari da wannan ubangiji. Malamai suka ce me yasa Allah subhanahu wataala a cikin waɗannan ayoyi ya ware mutum, ko kuma ya ware mutane, ya ce shi ne ubangijin mutane, kuma shi ne mamallakin mutane, shi ne abun bautawar mutane. Shin mutane ne kawai Allah ya mallaka? Shin mutane ne kawai Allah ya halitta? Mutane ne kawai suke bautan Allah? Amma me yasa ya keɓe mutane da ambato a cikin waɗannan ayoyi, duk da cewa akwai sauran halittu, mala'iku ne, aljannu ne, dabbobi ne, tsuntsaye ne, duka Allah subhanahu wataala shi ne mahaliccinsu, kuma shi ne mamallakinsu, kuma shi ne abun bautawarsu. Shi ne malamai suka ce abin da yasa aka ware mutum ko mutane a wannan ayar, domin su mutanen ne suke bautan wani Allah, mutanen ne wato ake ganin cewa suna da mulki a wajen da Allah ta'ala yake malikin nas mutane su sun ce su suna da sarakuna to Allah yake malikin nas shine sarkin mutane shine mamallakin mutane ilahin nas wasu mutane sun ce a bauta ta musu Allah ta'ala yake to shi Allah shine abun bautawar mutane da waɗanda suka ce a bauta ta musu din ko kuma waɗanda ake bauta ta musu din da masu bautan gaba daya shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ake bauta ta masa domin kafiri yana nan shi yaki bautan Allah ko amma wallahi inuwan sananan yana bautan Allah bai sani ba shi yaki wa Allah sujada amma inuwan sananan yana wa Allah ta'ala sujada awalam yaraw ila ma khalaqa Allah min shay'in yatafayyu zilaluhu 'anil yamini wash-shama'ili sujadan lillahi wa hum dakhirun saboda haka kafiri duk inda yaje inuwan sananan yana wa Allah ta'ala sujada shi bai sani ba shi kuma ya kewa Allah ta'ala sujada shine Allah ta'ala yake cewa a ai dukkanin abubuwan da suke samme da kasa suna yiwa Allah sujada ko sun ki ko sun sai ko sun so an gane ko wallahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal saboda haka Allah subhanahu wataala shine hakikanin wanda ya halicci mutane kuma shine hakikanin mamallaki mutane shine hakikanin wanda ake bautata masa to wannan ubangiji da aka wasafta shi din nan ka nemi tsari da shi min sharril waswasil khannas daga sharrin mai waswasi an gane ko mai sanya waswasi al khannas mai boyewa wane ne wannan mai waswasin shine shedan an gane ko shine malamai anan suka ce min sharril waswasi ai min sharri zil waswasi amma an shafe al mudaf din sai aka kawo al mudaf ilayhi wato ma'abuci ma'abucin waswasi wanda yake sanya waswasi me ma'anan waswasi kuma waswasi kamar yadda malamai suka ce shine maganganun da shedan yake yi a zuciyar bawa an gane ko na ya saba wa Allah subhanahu wataala wannan maganar ba a jinta da kunni amma kuma ana jinta da ni ana jinta da zuciya ana jin wannan maganar da zuciya duk sanda kike yi tunani na aikata wani abu wanda ba daidai ba ko wanda Allah baya yarda da shi to ki sani cewa wannan tunanin da kike yi shedan ne ya cusa miki wannan tunanin kuma shi yayi miki waswasi kuma yayi miki wahayi wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim shedanu suna wato suna yin wahayi wa wato masoyansu bi yujadilukum domin su su yi jayayya da ku wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kowane mutum kowane dan adam face yana da wani shedan da aka wakilta shi da shi yana nan tare da shi a duk lokacin da bai ambace Allah subhanahu wataala ba amma idan wannan bawa ya ambace Allah sai wannan shedan din ya kuya an gane ko ya rabu da shi saboda haka shedan baya kusantan bawa a lokacin da yake ambatan Allah ko kuma a wajen da ake ambatan Allah kamar wannan wajen nan da muke ciki shedan bai isa ya zo nan ba domin me domin ayoyin Allah muke karantawa fa ta fahimci wannan ko saboda haka wannan kenan hakan nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana a wani hadisi yace inna shaytana yajri min ibni adama majra dam wato shedan hakika yana gudana a jikin bawa dan adam wato a magudanar jini saboda haka yana nan a cikin tsokar mu a jinin mu a jijiyoyin mu a kashin mu yana nan hannuwan mu shine hannunsa kafafuwan mu shine kafarsa sune kafafuwarsa kan mu shine kanshi yana nan ya riga ya shige mu ya shiga jikin mu sai dai al-khannasun ne idan muka ambaci Allah sai ya gudu ya kuya an gane ko wannan shine ma'anar al-khannas ay alladhi yahtafi idha dhakara al-'abd rabbahu wato al-khannas shine wato wanda yake kuya idan bawa ya ambaci wato ubangijinsa alladhi yuwaswisu fi sudurin nas wanda wato yake yin waswasi yake sanya waswasi fi sudurin nas a cikin kirazan mutane wato ya giya musu maganganu na yin saban Allah min aljinnati wan nas daga aljannu da mutane wato ma'ana aljannu da mutane su ne waɗanda wato suke yin wannan waswasin ma'ana hadda mutane su ma domin akwai shaydanu daga cikin mutane kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura saboda haka a takaice tafsirin wannan sura kenan kuma da haka kenan muka kawo ƙarshen wannan muka kawo ƙarshen Qur'ani ko mun kawo ƙarshen Qur'ani saboda haka kamar yadda aka sani tun daga suratul Juma'a aka dauko ko wajen shekaru nawa da suka wuce wanda ni na bude wannan tafsiri daga suratul Juma'a to aka yi ta daukowa gashi a yau alhamdulillah ne din da na fara Allah ya sa ne din ne na kammala alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat don haka gobe ban sani ba ban san shawara da ayyuka suka yi ba daga biyar din ko to saboda haka insha Allah daga gobe za mu soma tafsirin mu daga suratul ahqaf an gane ko kamar yadda muka debo izu biyar muka kammala to hakan na ya kamata mu sake dauko ni izu biyar din kun ga daga suratul lahaqati kenan an gane ko sai mu gangaro zuwa suratul safi wato ko kuma suratul jumu'a Allah ya sa mu dace saboda haka gobe in za ku zo hajiya ba irin wannan qur'anin kuma za a zo da shi ba sai a zo da 60 an gane ko a zo da 60 insha Allah Allah ya sa mu dace kuma a kara mana afuwa saboda mun ɗauki lokaci